When we were one, we had our names and streets and town you knew so well. Meet again without a plan. We laughed and ran. It was so short. Remember flower once brought you smile and sad. Sat back for a while. Our love is dead. I will forget each day, but yet I would regret. Have you seen the scene? Is just like me. You can either drown or you can swim, but alone. Don't think of me. Don't make me feel this dream could be a real one. Now it's too late. Our script is played. No lines are changed. Da 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 da